daga cikin mafi alherin karnannukan su, sannan ya zazzabi wato kabilu daban-daban sai ya sanya daga cikin mafi alherin kabilu ba shi daya. Sannan Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya zaɓi gidaddaji sai ya sanya daga cikin mafi alherin gidajensu, don haka ni ne mafi alherinsu a kan kaina, kuma na fito daga mafi alherin gidaje daga gidajen da Ubangiji ya samar. Ya zo ga sayyidina Wasis ɗan Asqau ya faɗa, shugaba sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya zaɓi Isma'ilu daga cikin yayan annabi Ibrahim, sannan ya zaɓi Bani Kinana daga cikin yayan annabi Isma'ilu, sannan ya zaɓi Qurayshawa daga cikin Kinana, sannan ya zaɓi Bani Hashimin daga cikin Qurayshawa, sannan kuma Ubangiji ya zaɓe ni daga cikin Hashim. Al-Imam Tirmidhi ya faɗa wannan hadisi ingantacce ne, ya zo a cikin wani hadisi daban da sayyidina Abdullahi dan Umara yadda Allah ya tabbata gare su, wanda Al-Imam Tabari ya rawaice shi cewa shugaba sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa Allah ya girma ya buwaya ya zaɓi halitta ta sa sai ya zaɓi Bani Adama daga cikinsu, sannan ya zaɓi Bani Adama sai kuma ya zaɓi Larabawa daga cikinsu, sannan ya zaɓi Larabawa sai kuma ya zaɓi Qurayshawa daga cikinsu, sannan ya zaɓi Qurayshawa sai kuma ya zaɓi Bani Hashim daga cikinsu, sannan ya zaɓi Bani Hashim kuma sai ya zaɓe ni daga cikinsu. Ban gushe ba ni, zaɓi ne akan zaɓi. Ku sani cewa wanda duk ya so Larabawa to saboda soyayya ta ne ya so su, wanda kuma duk ya ƙi Larabawa to dan yana ƙina ne ya sa ya ƙi su.
Wani bin Abbasin annabi sallallahu alaihi wasallama kana ruhu nuran baina yadayhi ta'ala,
an karba ga sayyidina Abdullahi dan Abbasin cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama ruhinsa ya kasance samamme ne a gaban zatin Ubangiji tun kafin halitta annabi Adamu da kimanin shekara 2000 Allah ya samar da hasken shugaba sallallahu alaihi wasallam. Wannan wato mala'iku suna tasbihi daidai da tasbihin da wannan haske yake yi wa Allah tabaraka wa ta'ala. Yayin da Ubangiji ya halitta annabi Adamu sai ya sanya wannan haske a cikin tsallansa, shugaba sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗa, Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sauke ne zuwa ƙasa a cikin tsallan annabi Adamu, sannan ya sanya ni a cikin tsallan annabi Nuhu, Ubangiji ya jefa ni kuma a cikin tsallan annabi Ibrahimu, sannan Ubangiji tabaraka wa ta'ala bai kushe ba yana tirato ni daga cikin tsannan iyaye masu girma ya zuwa cikin mahaifin iyaye tsarkaka har da zuwa Ubangiji ya fito da ni daga cikin uwa da uba. Babu wanda daga cikin kakannina wanda suka haɗu ta hanyar da ba ta aure ba, kowannensu aure suka yi suka haihu. Wannan hadisi shi ne abinda sayyidina Abbas ya tashi ya waƙi a gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. To ƙarasa ga zancen nan a gaba. Abinda yake shaida a bisa ingancin wannan hadisi shi ne waƙa sayyidina Abbas wadda take shahararriya wadda ya a gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin yabansa. Sannan ya tashi gaban ma'aikin Allah ya ce, ya Rasulullahi, ina neman izininka, ina sha'awar in ma waƙa. Manzo Allah ya ce, ne maka izini. Sayyidina Abbas ya tsinke yana min qabli ha ibtati zilali wa fi mustawda'in haythu yusafu al-waraqu thumma habatta al-bilada la basharun anta wala mudghatun wala alaqu mudahharan tarkabu safina wa qad al-jama nasaran wa ahlahu al-garaqu wa rattanar al-khalil muktataman tajulu fihi falasta tahtariqu tunqalu min salibin ila rahimin idza madha alamun bada dabuku hatahtawa baytuka muhayminu min khindafa alya'a tahta hannuduku wa anta lamma wulita ashraqatil ardu wa ba'a bi nurika al-ufuku wa nanu fi zalika diya'i wa bin nuri wa subul ar-rashad nahtariqu sayyidina abbas ga manzo Allah yana cha da shi kafin wannan rayuwar da kake yi a nan duniya ibtati zilali kai wata rayuwar mai dadi dama can a cikin inuwoyi na mazaji fizilali wa fi mustawda'in kai doguwar rayuwa a cikin ma'ajiya ma'ajiya inda Allah ya dinga kai ajiyarka a cikin wannan tsadan uba zuwa wannan mahaifa ta uwa haka aka dinga ajiyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga nan zuwa nan to wannan shine ma'anar haqiqa muhammadiyya tun kafin haihuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zo a matsayin Muhammadu dan Abdullahi a Makka dama can samamme ne shi tun ba halitta annabi Adam barki ma nan shekara 2000 ma'aiki Allah yana nan yana existing sallallahu alaihi wasallam shi sa san sai na Jabiru tun be shi yaushe annabta ta tabbata gare ka manzo Allah yace kuntu nabiyyan wa adam wa inna adama lamunjadun fi dinati na tabbata annabi tun adamu na kwabe a cikin yungu ba a kera shi ya zama mutum balle a busa masa numfashi tun san nake annabi to wannan isharar ma'aikin Allah yake sallallahu alaihi wasallam daga sai na abba sai yace fi mustawda'in haythu yusafu al-waraqu tun inda ake banka ganye ana lullubi al'aura da shi ho fabadallahu ma sawatuhuma wa dafiqa e yakhsifani alaihima min waraqil janna yakhsifani alaihima haythu yusafu al-waraqu tun sanda annabi adam yayi ci ganyen bishiya ko yayi ci dan itaciya a aljanna tsaraicin su yayi suka dinga kawo ganye suna babbankawa a al'aura su dan su lullube ta to tun lokacin ma yake Allah yake jikin annabi adam sun mahabbata bilada sannan ka sauka akan ƙasa sannan aka sauke annabi adam daga aljanna ka da shi duniya ya rasulullahi da kai a jikin sauka sako tare habbata bilada la basharun anta wala mudghatun wala alaku a lokacin kai ba mutum ba kai ba gudan jini ba kai ba tsoka ba ga ka dai ga ka kuma ba kai ba wato wata irin halitta ce ga sanan kawai haƙiƙa muhammadiyya za a kira ta ni yanda zaka saurara sannan ma ki Allah ba ka yi kyau tuma ba ta bila da la basharun anta wala mudghatun wala alaku mudahharan tarkabu safina ya rasulullahi ka hau jirgin ruwa mudahharan kana tsarkakacce lokacin da annabi Nuhu ya hau jirgi kwalakwale aka yi ruwan dufana ma'aikin Allah yana jikin annabi Nuhu a lokacin tarkabu safina wa qad aljama nasaran wa ala wulgar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya hana jirgin ya nutse shi ya hana mutane cikin jirgin su nutse aljama nasaran wa ahlahu algarqu ma'aikin Allah shine yayi sanadin da jirgin bai nutse ba mutanen cikin su halaka sallallahu alaihi wasallam dan yana cikin jirgin ne yasa aka tsira warattanar al-khalil ka shiga wuta annabi ibrahim lokacin da aka jefa annabi ibrahim cikin wuta to kana jikin sa a lokacin warattanar al-khalil muktataman kana boye a jikin sa tajulu fihi falasta tahtariqu sai ka kana kewayawa a cikin wutar amma ba ka kone ba saboda lokacin da aka jefa shi aka ga bai kone din ba mutanen suka ga bai kone ba suka kira suka ji ya amsa suka ce ibrahim wai daga kai ne yace ni ne ya baka baka konewa yace eh haka Allah ya so ubangiji na ne ya hana ni konewa tashi ka kewaya a cikin wutar magani ina dai inda kake zauna gurin kowa wuta ne ya tashi ya kewaya ya kewaya ya kewaya tajulu fi ma'aikin Allah ne a jikinsa shi hana Ibrahim ya kone a lokacin falastahtaru tunqalu min salibin ila rahimin haka aka dinga cirato kai rasulullahi daga wannan tsatso na uba ila rahimin zuwa wannan mahaifa ta uwa idza madha alamun bada dabuku in wannan zamani ya shude sai wani zamanin daban ya fara a haka dai har zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana da cikin sa turfaya to wannan hadisin shine abinda sai na Abbas ya waki a cikin wannan waka kuma wannan waka ta sai na Abbas tana ƙara ƙarfafa wannan hadisi tana da nuna ingancin sa wannan fasali kenan amma abinda larurar rayuwa take jawo mutum ya aikata na daga abinda muka warware shi dalla-dalla to wannan yana bisa kala uku akwai kaso wanda yake falala da girma ya tabbata a cikin karanta shi in aka yi ɗan kaɗan shi ne sai a yabe ka da wannan akwai wani ɓangaren kuma wanda shi kuma yawaita shi shi ne yake jawo mutum yabo ka yawaita yinsa shi ne abinda zai zama abin yabo akwai wani kala kuma wanda shi kuma hali na sassaɓa a cikinsa daga yawaitawa zuwa karantawa amma abin da ya zama yabo yana tabbata ne da kuma kamala tana tabbata ne da karanta shi bisa ittifaqi kuma ko a wani irin hali ko da na al'ada kuma ko da a shari'ance to shine kamar cin abinci da kuma yin bacci da al'ada da shari'a duka sun yabi karanta abinci da kuma karanta bacci in mutum yana yawan bacci to ba mutum ba babban mutum ba kenan wannan ko a al'adance ko a shar'ance ba abin yabo bane wannan in mutum yana yawan cin abinci ya cika ciki ta ya dinga shi ma wannan ba abin yabo bane ko a addini kuma ko a al'ada da haka karanta waɗannan biyun shine abin yabo tun da ma can laraba ba su gushe ba suna yabo da masu hikima suna yabo in sun ga mai karanta cin abinci mai karanta bacci kuma suna zargin wanda zai gana yawaita su domin yawaita ci da sha wannan dalili ne wanda yake nuni ga zuwa ga hadama da kuma yana nuna kwaɗayi da yawan sha'awa da kuma rinjayen sha'awa yawaita ci da yawaita sha yana jawo mutum cututtuka iri-iri a duniya da lahira shi yasa lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya karɓi hadiyar wato sarkin Misra makauki su ko lokacin da makauki su ya yi komai da hadiya bayan da ya aika masa takarda caya musulunta bai musulunta ba amma ya girma takardar ma'aikin Allah kuma ya girma addinin da annabi yake kai har ma ya aiko da hadiya hadiya sai ya aiko da wani ba'ayin dukiya kuma ya aiko da mata ko mace ita sai da mara sai kibiya ya kuma aiko da likita to ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya karba hadiyar mace ita ce mara sai kibiya wanda ya sadaka da ita har ta haifi sayyidina Ibrahim al-Mu'azzam sallallahu alaihi wasallam ya karba hadiyar dukiyar kuma amma sai ya ce a mai da likita baya so likita ya kuma ma'aiki Allah ce ku gaya masa mu mutane ne da ba ma ci sai mun ji yunwa kuma ko mun ji yunwa ba ma ci mu take ciki muna ci ne gwargwadon bukata a cikin wannan kalmomin guda biyu ba'aiki sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa ko ya nuna da duniya ma meye sanadin da yake ja rashin lafiya abin da yake ja rashin lafiya al'akalu fauka shaba'i ci a saman koshi ma'ana saman koshi baka ji yunwa ba abin da ke cikin ka bai kare ba kuma ka dauki wani kaso madanna ba to wannan shi ke ja rashin lafiya a farko ce shine al'akalu fauka shaba'i a ka'idar ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ba zai ci abinci ba sai ya ji yunwa tukunna to yanzu bukata abinci ta zo sai a ci na farko ke na biyu kuma in an ci abincin baya ci ya take cikinsa gaba daya manzo Allah sun san ya koya mana wato tsari mafi inganci wajen cin abinci a raba ciki gida uku kaso ɗaya a zuba abinci a ciki kaso ɗaya a zuba ruwa ko kuma abin sha da ake bukata ko wani iri ne kaso ɗaya kuma a bar shi ba komai dan numfashi ya dinga shiga yana fita cikin lafiya cikin jin daɗi ba sai an cika ciki an take da mutum da ya yi numfashi sai ya ji kamar abin zai dawo kaga yana magana da kiran yan nishi da kyar to duk wannan shi ke ja rashin lafiya
zalim ne da wa'i zasadi ko saratin nafsi
wannan abu ne mai jawo to jalibul li'adwa il jasadi abune da yake da cututtuka a jiki wa husaratun nafsi kuma yana jawo kaushin zuciya zuciyar mutum sai take kashe yana yawan cin abinci da yawa
wanda la'idimaji
sannan tana jawo cushewar kokwalwa galibi in mutum yana yawan ci haka irin wannan cin to sai zama baya sai daina ganewa kokwalwa sai daina cushewa kuma sai zama baya kawo huta eh
wa illatuhu dalilan ala qana'ati wa milkun nafsi
amma karantacin abinci wannan dalili ne wanda yake nuna zuwa ga kana'a wato hakuri da kankani da kuma mallakar kai
wa qanqu shawati
da kuma ije sha'awa
musabbiman lisihhati
wannan abu ne karantacin abinci wanda yake jawo lafiya
wa safa'ila hadiri
abu ne kuma wanda yake jawo wato warakar hadiri zuciyar mutum zama gare-gare ko dushi
wa iddatu zihni
sannan kuma da kaifin kwakwalwa
kama anna kasratu nawmi dalilan ala al-kusulati wa al-du'afi
kamar da zama yawan bacci shi ma dalili ne da yake nuna kasala da kuma raunin jiki
wa adamu zakati wa fitnati musabbabun lil-kasali
haka nan yana jawo rashin kaifin kwakwalwa da kuma rashin ganewa yana jawo mutum kasala da kuma al'adan nan ta gajiyawa sannan yana jawo mutum ya tauzata rayuwarsa ba tare da ya amfane ta ba yana jawo kekashewar zuciya da kuma rafkanar zuciya da mutuwar zuciya abin da yake dalili a bisa wannan shine abin da aka san shi a bisa larura kuma abin da aka ganshi da idanu in ka duba cikin halitta da zaka ga haka da kuma abin da aka tirato shi wanda yake ga haddin tawaturi na daga nan tattukan nan al'ummatan da za ga bace mu da kuma masu hikima wa'anda suka gabata da waƙoƙin nan laraba da kuma labaranta da kuma ingantaccen hadisi da kuma wato zantattukan nan wa'anda suka gabata da wanda suka jirkinta na daga abin da ba a bukatuwa ya zuwa kafa shaida a kansa abin da ya sa muka bar ambatansa a nan mun bari ne saboda takaitawa da kuma takaitawa a bisa cewa wato sanin wannan ya shahara ba abu ne da sai an faɗa ba kowa ya san illar bacci ba sai an yi bayani ba ba sai an ce aka hujjoji akan haka ba dan an ce da kai zuba bacci yawan bacci yana saka tozata rayuwarka ba tare da ka amfane ta ba meme ya gane a cikin wannan in ka rage bacci kai na ɗan awoyi ka ɗan ka tashi sauran lokacin naka ka samu kai amfani da shi a wani abin da ba ka yi karatu ko ka yi aiki wanda zai zama ya jawo maka wani amfani daidai lokacin nan kana baccin kuma za ka iya wannan aikin ba kuma za ka iya wannan karatun sannan an ce da kai bacci yana kashe jiki ai ba sai an kawo hujja akan wannan ba kai ma gwada ka gani ma yi baccin ya wuce misali ka gani in ka tashi daga kasa moruwa jikinka ya ta ciwo ka wuni kamar bakar lafiya saboda ka duk wannan abu ne da yake abin sani haka nan abin da aka faɗa game da cin abinci din nan duk abu ne wanda yake sananne da aka alƙali ya ce ya takaita ba sai ya kawo hujjoji akan wannan ba saboda abu ne wanda yake ya shahara kuma a bisa zarura kowa ya san wannan
wa kana annabi sallallahu